Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Talata, 1 ga watan Maris a shekarar 2022. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanan labarai.
To Maryam, a yau Talata, birni mafi girma na biyu a ƙasar Ukraine yana fuskantar karuwan hare-haren Russia, yayin da wasu dakarun Russia suka tunkare arewacin Kyiv, babban birnin Ukraine, a rana ta shida da Russia ta mamaye makwabciyarta. Kasuwannin hannaye jari a yankin Asia da Australia sun fara hada-hadar watan Maris da riba mai kwari a yau Talata, yayin da aka dan samu kwanciyar hankali bayan shafe kwanaki da aka sha fama da matsalolin kasuwanci sakamakon mamayar da Russia ta kai wa Ukraine. Gwamnan jihar Iowa da ke tsakiyar maso yammacin Amurka, Kim Reynolds, za ta maida martanin jam'iyyar Republican a hukumance ga jawabin da shugaban kasa Joe Biden zai yi da yammacin yau Talata akan halin da kasar ke ciki.
To madalla, a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa shugabannin hukumomin shiga tsakani daga kasashen yammacin Afirka, mambobin kungiyar UEMOA, sun fara gudanar da taro a birnin Yamai na jamhuriyar Niger. To ko menene dalilin wannan taron?
Shugabannin kasa gaba ɗaya na Imuwa su suka azama wato masu shiga tsakani na Imuwa su kawo ta su gudunmuwa ta adibi, yayin za a yi matsalolin da al'umma take fuskanta a ciwo kansu.
Alhaji Mustafa Kadi Ummani kenan, za ku ji ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji cewa karancin abincin dabbobi a jihar Agadez da ke jamhuriyar Niger ta zama wata babban matsala ga makiyaya biyo bayan karancin ruwan sama a damunar da ta gabata. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Talata, yau ma muna nan tafa da shirin noma tushen arziki wanda Muhammad Baballa Hafiz ya shirya zai kuma gabatar. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. A yau Talata, birni mafi girma na biyu a ƙasar Ukraine yana fuskantar karuwan hare-haren Russia, yayin da wasu dakarun Russia suka tunkari hanyar arewacin Kyiv, babban birnin ƙasar Ukraine, a rana ta shida da Russia ta mamaye makwabciyarta. Ma'aikatar harkokin wajen Ukraine ta raba wani hoton bidiyo na wani hali da aka kai akan wani ginin gwamnati a Kharkiv da ke tsakiyar birnin, wanda ya tada wuta mai yawa da hayaki a daidai lokaci da motoci ke shigewa wurin. Halin da aka kai akan kake babban laifin yaki ne, inji shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky, yana faɗa a cikin wani bidiyo. Ya ƙara da cewa wannan halin ta'addanci ne da Russia take nunawa. Ma'aikatan kai agajin gaggawa sun ce harin ya kashe akalla mutane shida, kana jikata wasu 20. Babban jami'in tsarin manufofin kungiyar tarayyar Turai Joseph Borrell ya faɗa a yau Talata cewa hare-hare da Russia ta kai wa gine-ginen fararen hula a jiya Litinin a Kharkiv sun saba wa dokokin yaƙi. A hali da ake cikin kuma, ma'aikatar harkokin waje India ta ce an kashe wani ɗalibin India a yankin da ake gwamza yaƙi a ƙasar Ukraine, a yayin da New Delhi take ƙoƙarin ceto dubban ɗalibanta da suka makale a ƙasar da yaƙi ya ɗaiɗaita. An kashe ɗalibin mai shekaru 21 a duniya wanda ke karatun likita ne a garin Kharkiv, birni mafi girma na biyu inda sojojin Russia suka ƙara ƙaimi wurin kai hare-hare. Ma'aikatar ta ce sakataren harkokin waje India ya jaddada wa jakadun Russia da na Ukraine buƙatunmu na ba da damar ficewar Indiyawa lamun lafiya cikin hanzari, wanda har yanzu suka rage a cikin birnin na Kharkiv da sauran wurare da ake gwamza yaƙi. Jama'ai sun kiyasta akwai ɗaliban India 18,000 da galibinsu suke karatun likitanci a ƙasar Ukraine, adadin da ya kai kashi 25 cikin 100 na ɗaliban ƙasashen waje da suke karatu a ƙasar da yaƙi ya ɗaiɗaita. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kasuwannin hannaye jari a yankin Asia da Australia sun fara hada-hadar watan Maris da riba mai kwari a yau Talata, yayin da aka samu kwanciyar hankali bayan shafe kwanaki da aka sha fama da matsalolin kasuwanci sakamakon mamayar da Russia ta kai wa Ukraine. Ma'auni a kasuwar Japan ta Nikkei ya kare hada-hada da ribar kashi 1.2 cikin 100 mafi girma. Haka ma ita ma kasuwar Hang Seng ta Hong Kong ta samu kasa da kashi daya, yayin da kididdigar Shanghai ta ainihin China ta samu kashi da 0.7 cikin 100. TSEC ta kasar Taiwan ta kammala hada-hadan ne da kashi 1.3 cikin 100. Kasuwanni a Korea ta Kudu da Mumbai ta kasar India sun kasance a rufe a yau Talata. Ma'aunin kasuwar ANP ASSL Australia ta tashi hada-hadar ne da kashi 0.8 cikin 100. A cinikin kayayyaki ana sayar da zinari akan dala 1,915 da cent 50 a kowane ounce daya, lamarin da ya sama da kashi 0.7 cikin 100. Ana sayar da danyen mai da Amurka akan dala 98.01 akan kowace ganga, wanda shi ma ya karu da kashi 2.3 cikin 100, yayin da danyen mai na Brent, wanda shi ne ma'aunin kasa da kasa, bai canja ba akan dala 100.92 kan kowace ganga.
To madalla, kafin ku ji ƙarshen labaran duniyar, zamu leƙa bangaren rahotanninmu. Shugabannin hukumomin shiga tsakani daga kasashen yammacin Afirka, mambobin kungiyar UEMOA, sun fara gudanar da wani taro a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar domin duba gudunmuwar da za su bayar wajen warware rigingimin da ake fama da su a yau a kasashen yankin na yammacin Afirka. Wakilin muryar Amurka a Yamai, Sulaiman Muna Barma, ya aiko mana da wannan rahoton.
Ganin yadda rikita-rikita ke ƙara yaduwa a 'yan shekarun nan a sassan Afirka, yasa kungiyar kasashen Afirka ta yamma renon Faransa kiran wannan taro domin nazari akan kalubalen da ke gaban gwamnatocin waɗannan kasashe. Alhaji Mustapha Kadi Umani shine daraktan ofishin babban jami'in hukumar shiga tsakani ta kasar Niger, Mediator National.
Shugabannin kasa gaba ɗaya na Imuwa su suka azama wato masu shiga tsakani na Imuwa su kawo ta su gudunmuwa ta adibi yayin ne za a yi matsalolin da al'umma take huskanta a ciwo kansu. Matsaloli suna da yawa. Matsalar tsaro ita ce ta dami al'umma. Da kwai matsala zamantakewar makiyaya da manoma. Da kwai matsaloli a huskar kawa hili haka an saida cikin daji na noma ko na kiwo ko ma na gina, sai a zo a ga wannan hili mutum biyar da shi, mutum uku da shi yana kai shayiya. Makiyaya suna son su je su yi kiwo cikin hilin da anka san nasu ne a da. Idan suka zo ga hili sai a ce ya zangona ko ko an saida ma wani shi. Matsaloli ne da sun game duniya sai an hada kai musamman hita.
Da baibayin da ke tattare da tsarin aikin hukumomin shiga tsakani a mafi yawancin kasashen Afirka wani abu ne da ke bukatar dubawa. Lura da hakan yasa Burkina Faso sakarwa hukumar shiga tsakanin kasar Taragama, in ji shugabar wannan hukuma Madam Sanu Fatimata.
Chez nous au Burkina, le médiateur a cette faculté d'auto-saisine.
Tace mu a Burkina Faso, hukumar shiga tsakani na da damar daukan matakan rigakafi idan ta gano alamun wasu abubuwan da ke kokarin haddasa rikici a tsakanin al'umma. Abinda ke taimakawa sosai wajen kwantar da wutar rikici, kuma akai-akai mutane ke kai koke-koken su a wannan hukuma don sasantawa. Kamar yadda aka sani, mu a nan Afirka mutane sun fi ganinta a warware rikici cikin ruwan sanyi a maimakon a yi ta kai da kawo a kotu.
La plupart du temps les gens préfèrent les règlements à l'amiable.
Sai kwanda ake fuskanta wajen gudanar da aikin shiga tsakani da rashin kayan aiki irin na zamani, wani bangare ne na batutuwan da wannan zama zai santa akan su.
Idan mutum ya zo wajen mai shiga tsakani bai kamata biyar dala ba. Don haka aikin mai shiga tsakani da aikin hukuma ta shari'a ya bambanta. Don haka nan ne ya kamata wannan gyaran huska da ake nema kowa ya ba da gudunmuwar shi mu samu mu wadatas.
Kafin wannan zama, ƙwararru a fannin dubarun sulhunta rigingimu da wanzar da zaman lafiya sun rubuta littattafai biyu masu ɗauke da shawarwarin da suke ganin idan taron na yau yayi na'am da su. Jama'ar kasashen nan takwas na kungiyar IOMOA wato Nishar, Mali, Burkina Faso, Togo, Benin, Senegal, Cote d'Ivoire da Guinea-Bissau za su mori ayyukan hukumomin shiga tsakani a duk lokacin da irin wannan bukata ta taso. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a Jamhuriyar Nijar.
Madalla a gaida Sulaiman Muna Barma da wannan rahota. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
Gwamnan jihar Iowa da ke tsakiya maso yammacin Amurka Kim Reynolds za ta maida martanin jam'iyyar Republican a hukumance ga jawabin da shugaba Joe Biden zai yi da yammacin yau Talata akan hali da kasar ke ciki. Gwamnar mai shekaru 62 ta fara harkokin siyasar ta ne a lokacin da aka zabe ta jami'ar kula da kuɗi a wata gundumar yankin karkara tsawon wa'adin shekaru 4. Kafin nan an zabe ta yar majalisar dattawa a jihar Iowa a shekarar 2008. Ta ƙara fice inda ta zama mataimakiyar gwamna bayan shekaru 2 da ta dafa wa gwamna Terry Branstad bayan da suka yi takara tare. Kana ta tsere zuwa matsayi na gwamna a shekarar 2017 lokacin da shugaban ƙasa Donald Trump ya naɗa shi jakadar Amurka a China. Bayan shekara guda an zaɓe ta gwamna, Reynolds ta bi sawun sauran gwamnonin Republican wurin nuna kin amincewa da saka dokokin coronavirus kamar wajabta yin rigakafi da kuma sanya takunkumin rufe fuska. Ta sanya hannu akan dokar da ta hana ɗalibai a makarantun gwamnati sanya takunkumai a Latinas. Kana ta ba su damar ci gaba da zuwa ajujuwa su yi karatu tun ma farkon da annobar ta fara barkewa. A ƙarshe, wata babbar ma'aikatar tsaron yanar gizo ta gano wata cutar kwamfuta mai tsananin lahani da wasu ƙungiyoyi masu kutsen yanar gizo a ƙasar China ke amfani da ita suna kai hari akan gwamnatoci da wasu gine-gine. Symantec, wani sashe ne na kamfanin Amurka mai shiryawa da kuma yin manhaja wanda ake kira Broadcom, ya ce samfurin wannan cutar kwamfutan da ake kira Daxin an yi ta ne tun shekarar 2013 yayin da kamfanin Microsoft ya fara rubuta manhajar kutsen a cikin watan Disamban shekarar 2013. Masu kutsen suna amfani da Daxin kan ƙungiyoyi da gwamnatoci a kan muradun ƙasar China. Wannan manhajar kutsen tana baiwa masu kai harin kutsen damar shiga kai tsaye a cikin kwamfutar da suka auna, waɗanda aka ba su kariya sosai har ma ba su amfani da hanyar sadarwar intanet, kuma suna samun damar satan bayanai ba tare da ganin wata alama ba. Vikram Thakur, daraktan kula da fasahohi a Symantec, ya faɗa wa Reuters cewa za a iya juya manhajar Daxin daga ko ina a cikin duniya muddin ta shiga kwamfuta. Thakur ya ce waɗanda Daxin ta yi wa lahani sun haɗa ne da manyan gwamnatoci a ƙasashen Asiya da kuma Afirka, ciki har da satar bayanai daga ma'aikatun shari'a.
A gaida Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniyar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu koma bangaren rahotanninmu. Karancin abincin dabbobi a jihar Agadez da ke Nijar ya zama wata babban matsala ga makiyaya. Hakan ya biyo bayan rashin samun wadataccen ruwan sama a daminar da ta gabata da gobarar daji da ta laƙume kusan eka 19 na filayen kiwo a cikin jihar da kuma kwararowar hamada. Tuni dai wasu makiyaya suka fara tunanin saida wasu daga cikin dabbobinsu don sayan abinci da kuma kauce mutuwar dabbobin. Ga rahoton da wakilin muryar Amurka Ahmed Muhammad ya aiko mana daga Agadez.
Karancin abincin dabbobi a jihar Agadez da ke arewacin Nijar ya zama wata matsala ga makiyaya. Hakan ya biyo bayan rashin samun wadataccen ruwan sama da kuma gobarar dajin da aka fuskanta a jihar da ta laƙume da yawa daga cikin filayen kiwon. Lamarin da ya sa ƙungiyoyin makiyaya a jihar Agadez shawartar makiyayan sai da rabin dabbobinsu domin sayan abincin da za su rayu. Umar Yalli shi ne shugaban ƙungiyar makiyaya ta jihar Agadez.
Kasan in an yi ruwa sosai za a samu taimaka ta bisashe. Bale na yanzu jihar Agadez ka wuri-wuri na an kai ɗan ruwa kuma ba ma isa shi ba. To wannan abu ya kawo kuma baya sosai bisashe gaskiya tun yanzu abu ka sun shiga cikin matsala. Kenan ko da inda bisashe sun ka zama suna cikin matsala to kenan masu ba a mazance. Banda haka nan sai abu ya zamana akwai wutar daji da an kai ta samu. Kenan sai abu ya zama 10-19 ga dama ciyawa ba a same ta yanda isassa kuma ga wutar daji. To kenan ya karu da rashin dama akwai rashin ciyawa ga wutar daji ta kwashe sauran. Shi yasa kuma abinci ya zama kaɗan. To shi yasa mu abinda muke nan muna jan hankalin ƴan uwanmu makiyaya da su yi kokari su fara rage dabba. Mutum ya rike bakin abunda bakin ƙarfin shi abunda ya iya.
Malam Atte makiyayi ya bayyana cewa a baya sukan shigo da dabbobinsu a kasuwanni domin su sayar, amma a yanzu ba haka bane saboda karancin abincin da dabbobin suke fuskanta.
Masalan kiwo, karancin abinci na bishashi, da mana ba ta samu yadda yake son ta ba da kyau. da kana iya ka kawo dabba goma ka fidda ashirin kuma ka yi kiwo. To yanzu babu wannan. An samu kananci abincin bishashe da yawa. Ba mu samu tallafi dai yanzu dai muna dai saurare. In kace ka samu yaranka wani abinci, abinci ya yi tsada. Bisa duka ma ba ta wuce kashe da ta sha biyu ko sha da. Kaga wata misala kenan bayar da za a yi dabbobi ya fidda musu wani abinci da ba.
To ko wani matakai gwamnati ke shirin dauka don tallafa makiyaya? Abubakar Hamani, daraktan da ke kula da kiwo a jihar Agadez.
A cikin matakai dabar na farko da za mu ɗoka ƙya albarkacin da anka samu da yake ba yawa gare ta ba. Wadda anka samun za mu ɗoka matakai na yin hanyoyi waɗanda ake ce ma hanyoyin wuta parfait don mu samu mu kare ƙya ciyawar da mun ka samu. Mataki na biyu a yi shirin kawowa dusa da anguriya da kuma wannan guli da ake saida ma mutane a rahusa. Sannan kuma akwai sarrafa wannan ciyawa da ake ce ma luzerne kamar wanda sun ka saba saida ma makiyaya. Bremen in an ka gama su duka muna tsammanin muna ketara ranin.
Hamid Mahmud, murya Amerika daga Agadez, jamhuriyar Nijar.
Madalla a gaida Hamid Mahmud. To kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16-25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Bayan haka a koda yaushe za a iya sauraron mu a shafukan mu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma sallabi na cigaba.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Yayin da rahotanni a Najeriya ke nuna cewa kasar na fuskantar barazanar yunwa duk da matakan da gwamnatin kasar ke dauka na taimakawa manoma da basussuka domin su yi noma. A cikin shirin noma tushen arziki na wannan makon, wakilin mu Nasara da Mail Hikaya ya tattauna mana da Ibrahim Musa, memba a hukumar samar da iri ta kasa a Najeriya, kan irin rawar da hukumar take takawa wajen samar da ingantaccen iri ga manoma.
Ibrahim Musa, kuna yin nasara ko dai kawai an nada ku an bar ku kawai kuna ta hamma ne?
Muna iya kokarin mu tunda muka zo, muna ta tuntubar ma'aikatan kuma muna aiki tare, musamman ma yanzu dake gwamnatin tarayya tana kokarin karkata ainihin tattalin arzikin kasa zuwa aikin gona, kuma mun tabbatar da cewa babu yanda za a yi manomi ya dukufa yayi wannan noman ka inda nakin sai ya samu ainihin ingantaccen iri a hannunsa. Kamar yanda muka sani, kamar dai Kano da Jigawa inda na fi wayo, muna da ainihin wata ma'aikatar gona a lokacin da ake kira Audubago School of Agriculture, makarantar aikin gona ta Malam Audubago wanda take Dambatta. A nan ake ilmantar da ainihin malaman gona suke fitar da ingantaccen iri, suna bin gonakin manoma a karkara, suna shukawa ko kunya biyu ko uku domin su nuna manoma cewa wannan ingantaccen iri ya fi nasu. Daga nan kuma an Allah ya kai mu shekara mai zuwa, a wannan lokacin su kansu da kansu manoman za su nemi malaman gona su je su saya. Saboda haka wannan ma'aikata tana da muhimmanci sosai a harkar gona. Ya kamata zai amfani da wannan dama, musamman shugaban kasa, tunda shi ne shugaban ainihin ciyar da ainihin kasan nan da abinci wanda ake kira food security, ya dubi wannan ma'aikatar da idon rahama a sakan mata kuɗi domin ta aikin da ya kamata, domin ainihin ingantaccen iri ya shiga hannun matasanmu manoma da ainihin manoman namu na gargajiya, domin ainihin tattalin arzikin ƙasar ya haɓaka ya bunƙasu ta harkar noma.
To yanzu dai kamar an ce a yi noma ne, amma babu wani tsari a ƙasa mai inganci da zai taimaki manoma.
To wannan tsari da kake maganarsa, idan ka duba yanda ake tafiyar da gwamnati tun lokacin da aka dawo da demokradiyya a 1979, ina maganar lokacin Obasanjo bayan Shehu Shagari ya yi Operation Feed the Nation, kasan an samu matsaloli sosai na karo da juna na ainihin ƙudurorin gwamnatin tarayya. Amma zuwan wannan gwamnatin ta tsaya ta fito da ainihin jadawali da kuma manhaja na abubuwa daban-daban da suka shafi wannan harkar aikin gona. Kuma da gaske take, idan ka duba haga abin da ake a jihar Kebbi, ka sake duba haga abin da ake a jihar Kano, ka duba haga abin da ake a jihar Jigawa da Plateau da Gombe, da kuma ainihin Anambra da su Ebonyi, maganar noman shinkafa da rogo da kashu, har Benue nan maganar nomar acha. Yanzu kaga an san cewa gwamnati da gaske take, kuma duk waɗannan iruruka da manoma suke noma za a gansu ana saida su ingantattu a kasuwa. Kuma wannan ma'aikata da muke sa ido a kanta, ina ganin tawa ainihin kamfanoni rijista sama da 150. So a hankali ne abun zuwa gaba, za a ga an wa sama da mutum 6,000, daga 6,000 za a ga har ma an kai kamfanonin da suka kai 500, wanda za a kasance kila kowace karamar hukuma tana da ainihin nata kamfani irin, inda kusa da kusa baki da hanci talaka zai je ya saya.
Wato tun da saya zai yi, ai kusan za a ce in bashi da kudin saya ya nuna talaka, sai dai ya amfani da kawai hatsin buhunsa na gida ibi kawai irin abincin da yake ci ya je ya sake noma shukawa.
Ba abu ne mai tsada ba, abu ne mai sauki, don da har talaka zai iya sayan akuya ya kiwata a gonarsa, ya sayi kaza ya kiwata, ya sayi kwanzabbi ya zuba a kaji domin ya samu kwanzabbi, kuma ya dauki ma irin da zai ci ya je ya shuka. A ina gani idan ka dauki tiya ɗaya ta gero, in ana saida ta naira 300, ina ganin za ka samu leda ta ingantaccen iri na gero leda ɗaya akan naira 300. Wannan kuma inda za ka shuka, duk da ba zai shuka inda tiya zai rufe ba, amma wannan ɗin ɗan kaɗan ɗin da za ka shuka ya fi ka shuka tiya 10 na ainihin tsaba ba ingantaccen iri ba.
Ibrahim Musa, me kuke fatan cimmawa daga wannan batu na samar da iri mai inganci?
Fatanmu shi ne ingantaccen iri ya ji hannun talaka, har ma ya kai ga lokacin da wannan ma'aikata za ta shiga cikin gariruwa ƙanana, a tattara manya-manyan gariruwa, a samu yara wanda suke boko, a koyar musu da yanda za a yi ma ingantaccen irin ya kasance ainihin su kansu a gargajiyance za su yi ingantaccen irin su shuka, ba ma sai sun je kasuwa ba.
A tun haka ne Ibrahim Musa, yaya ma wace dabara ce ake shin shi ingantaccen irin nan a cikin gonakin manoma ake samu ne, ko musamman daga waje ake shigo da shi, ma ko a Najeriya ake samun sa ne?
A Najeriya ake samun sa, kimiyya da fasaha ce, sanin ainihin ilimin halittar tsirrai ne, da kuma ainihin hada su, wanda ake kira breeding, cross breeding. So a duk kodan secondary wanda ya karanta abin da ya shafi aikin gona ya san wannan. Kuma kowace secondary ka je yanzu a arewacin Najeriya, ai akwai ɗakin awo na gwaji na bangaren aikin gona, agricultural laboratory. Sannan akwai jami'o'i, kowace jiha ina ganin a ƙasar nan yanzu tana da jami'o'i. Kuma kowace jami'a idan ka je ka, akwai tsangayar aikin gona a wannan jami'ar. Kuma waɗannan yaran, duka yaranmu ne daga ƙauyukan mu suke zuwa suna karanta wannan fannin, saboda haka wannan abu mai sauki ne, kare baka wahala.
Masu sauraro, a nan zamu dasa a cikin wannan shirin namu, idan Allah ya kai mu makon gobe zamu kawo muku ci gaban tattaunawar. Yanzu a madadin bakon namu Ibrahim Musa da kuma wakilin mu Abuja Nasira da Mel Hikaya, sai kuma June Legas Gresham da ta taimaka ta hada mana sauti da bada umarni, ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu.
Da Muhammad Baballa Hafiz, yanzu kuma bari mu karanto muku kadan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email. Wasiƙa ta farko cewa ta yi, assalamu alaikum VOA Hausa. Allah ya sa wannan tattaunawar sulhun da aka fara tsakanin kasashen Russia da Ukraine ta zamo ita ce ƙarshen wannan barazana da duniya ke fuskanta. Amen. Sako daga Alhaji Haruna BBY tare da Alhaji Sula na Yashi Bajoga. Shi kuma Sani Muhammad Chindo unguwar Karofin Madaki a jihar Bauchi tarayyar Najeriya cewa ya yi, salam VOA Hausa. Tabbas matsalar rashin tsaro na ƙara salwantar da rayuka da dukiyoyin al'umma a ƙasarmu Najeriya, ganin yadda a kullum matsalar sai ƙara ta'azzara take yi. Ya Allah, muna roƙonka ka kawo mana ƙarshen wannan matsala ta rashin tsaro. Amin summa amin. Daga nan kuma sai wasiƙa Haruna Boda Nkaibo, karamar hukumar kafan Hausa jihar Jigawa. Yace muna kira ga gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi wa Allah da manzon shi ta yi duk mai yiwuwa ta kawo mana ƙarshen wannan ƙarancin man da tsadan mai da muke fama da shi a ƙasar nan. Domin wahala da tsadan man nan tana yi wa manoma alkama da shinkafar rani barazana a nan jihar Mata Jigawa da sauran arewacin Najeriya. Don haka a gaggauta sako man fetur tun kafin matsalar ta gama durƙusar da mu. Wasiƙa ta gaba kuma cewa ta yi to mahukuntan ƙasar Ukraine, ya kamata ku tausayawa 'yan kasashen nahiyarmu ta Afirka da kuke nuna bambancin launin fata, domin mu ma muna tausaya muku akan zaluncin da Rasha ke ci gaba da yi muku. Sako daga Hajiya Gambo Mamman Gusau da Hajiya Bilkisu Ahmad Jos. Wasiƙa ta gaba kuma ta fito ne daga babba Haruna Bajuga na kungiyar Arewa Media Writers. Yace muna fata an karar da gwamnatin jihar Kaduna ta yi wa 'yan jihar akan wata boyayyen manufar shirin 'yan ta'adda a jihar ta zama silar falasuwar duk wani shirin su na cutar da al'umma ba gaira ba dalili. Wasiƙa ta gaba kuma cewa ta yi ƙarancin wuraren baje koli da masu zane-zane da kuma masu ɗaukar hoto ke fama da shi a jamhuriyar Nijar abin takaici ne. Ya kamata gwamnati ta samar musu da wurare domin baje kolinsu, don kuwa suna da matuƙar mahimmanci ga al'umma bisa fasahar da Allah ya ba su. Sako daga Abubakar Kawu Girgir. Madalla har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga wannan sakon. Madalla yanzu kuma ga labaran duniya amma wannan karan a takaice.
To Maryam a takaice, a yau Talata birni mafi girma na biyu a ƙasar Ukraine yana fuskantar ƙaruwan hare-haren Rasha, yayin da wasu dakarun Rasha suka tunkari hanyar arewacin Kyiv, babban birnin ƙasar Ukraine, a rana ta shida da Rasha ta mamaye makwabciyarta. Ma'aikatar harkokin wajen Ukraine ta raba wani hoton bidiyo na wani hali da aka kai akan wani ginin gwamnati a Kharkiv da ke tsakiyar birnin, wanda ya tada wuta mai yawa da hayaki a daidai lokaci da motoci ke shigewa wurin. A hali da ake ji kuma, ma'aikatar harkokin wajen India ta ce an kashe wani ɗalibin India a yankin da ake gwamza yaki a ƙasar Ukraine, a yayin da New Delhi take kokarin ceto dubban ɗalibanta da suka makale a ƙasar da yaki ya daidaita. An kashe ɗalibin mai shekaru 21 a duniya wanda ke karatun likita ne a garin Kharkiv, birni mafi girma na biyu inda sojojin Rasha suka ƙara ƙaimi wurin kai hare-hare. A ƙarshe, kasuwannin hannayen jari a yankin Asiya da Australia sun fara hada-hadar watan Maris da riba mai ƙwari a yau Talata, yayin da aka samu kwanciyar hankali bayan shafe kwanaki da aka sha fama da matsalolin kasuwanci sakamakon mamayar da Rasha ta kai wa Ukraine. Ma'auni a kasuwar Japan ta Nikkei ya ƙare hada-hada da ribar kashi 1.2 cikin 100 mafi girma. Haka ma ita ma kasuwar Hang Seng ta Hong Kong ta samu ƙasa da kashi 1, yayin da ƙididdigar Shanghai ta ainihin China ta samu kashi 1.7 cikin 100. TSEC ta ƙasar Taiwan ta kammala hada-hadan ne da kashi 1.3 cikin 100. Kasuwanni a Korea ta Kudu da Mumbai ta ƙasar India sun kasance a rufe a yau Talata. Ma'aunin kasuwar ANP ASSL Australia ta tashi hada-hadar ne da kashi 1.8 cikin 100.
To masu sauraro, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, sai kuma anjima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatar da shirin, da Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa shirin, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.